This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 31.49 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa kai tsaye ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma da lol fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da
Usman Kabara ga kuma kanun labarai. Gwamnatin Burkina Faso ta ce tana nan tana lallabar janar din nan da ya jagoranci juyin mulkin da bai yi karko ba don ya mika wuya. Shugaban Palestina Mahmoud Abbas a jiya Laraba ya yi kira ga duniya da su ba wa Palestinawa kariya. Amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin taron dangin da ke yakar ƴan ta'addar ISIS.
Yau Najeriya ta cika shekaru 55 da samun ƴancinta daga ƙasar Burtaniya.
We in Nigeria appreciate the advantages which the size of our country and of its population give us, but we have absolutely no aggressive intentions. We shall never impose ourselves upon any other country and shall treat every African territory, big or small, as our.
Prime Minister Nigeria na farko marigayi Sir Abubakar Tafawa Balewa kenan a lokacin da Nigeria ta samu ƴancinta. Za ku ji kaɗan daga cikin irin abubuwan da suka faru tun lokacin da Najeriya ta samu ƴanci. Sannan kuma, ‘yan Boko Haram sun gurɓata ruwa a wasu yankunan da aka fitattake su. Kuma kamar kowace ranar Alhamis, bayan kun gama shan labaran duniya, za mu gabatar da domin iyali.
Jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Gwamnatin Burkina Faso ta ce tana nan tana lallabar janar din nan da ya jagoranci juyin mulkin da bai yi karko ba don ya mika wuya. Wannan magana ta fito ne kwana ɗaya rak da ya nemi mafaka a wani ofishin jakadanci a babban birnin ƙasar. Sanarwar ta ce ana kan hanyar kulle yarjejeniya don janar Gilbert Diendere ya mika wuya, sannan kuma ga hukumomin da suke mika mulkin ƙasar. Sanarwar ba ta nuna takamaiman ofishin jakadancin da yake ba, sai dai rahotanni na Reuters sun ce yana ɓoye ne a wata harabar ofishin jakadancin Paparoma a birnin Wagadugu. Gwamnatin ta ce sai da sojojin suka caje sansanin masu tsaron shugaban ƙasar, wato RSP, da Dandaya yake jagoranta kafin a kwace daga makon jiya. Sannan suka kwace sansanin nasu bayan wata gajeriyar fafatawa. Sojojin ƙasar na neman RSP ɗin da su ajiye makamansu a matsayin ɓangaren yarjejeniyar sasantawa. Janar Gilbert ya bayyana a wani gidan rediyo na ƙasar a jiya Talata, yana kira ga sojojin da ke masa biyayya da su ajiye makamansu.
Shugaban Palestina Mahmoud Abbas a jiya Laraba ya kira ga duniya da su bai wa Palestina kariya. Shugaban Palestina ya yi wannan kiran ne a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce Palestina ba za su ci gaba da mutunta tsohuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya ta Oslo ta shekaru 20 a tsakaninsu da Isra'ila ba. Ya zargi ƙasar Yahudawan da ƙin sakin fursunonin Palestinawa yayin da take gina sabbin matsuguni a yankin gabar yammacin kogin Jordan da gabashin birnin Kudus. Ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ya datse wannan yarjejeniyar da Isra'ila. Sai dai bai ce komai ba game da haɗakar sojojin da aka ce sun yi da Isra'ila don yaƙar maƙiyansu mayaƙan Hamas. Wannan jawabi na Mahmoud Abbas ya ja hankalin Isra'ila cikin gaggawa, inda Prime Minister ta Benjamin Netanyahu ya ce wannan jawabi ne na yaudara, sannan kuma zai ƙarfafa ɓanna a gabas ta tsakiya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin taron dangin da ke yakar ƴan ta'addar ISIS tare da kuma cilla rokoki ta sama akan sansanin ƴan kungiyar ba tare da yin la'akarin gargaɗin Rasha ba, wanda ta ce Amurka su kauce wa sararin samaniyar Siriya saboda fara ƙaddamar da nasu kai harin ga ƴan ISIS don mara wa gwamnatin Siriya baya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kirby ya ce jami'ai a Baghdad sun sanar da ofishin jakadancin Amurka da ke can ne a ƙurarren lokaci game da kai harin saman ga 'yan ISIS. Kirby ya ce Amurka za ta ci gaba da jagorantar yakin taron dangin da ake yi a Iraki da Siriya kamar yadda aka tsara har sai sun murkushe 'yan ta'addar na ISIS. Wata majiyar kuma ta ambaci da ba ambaci sunanta ba ta ce daga ofishin Pentagon rundunar taron dangin ta kai hari a birnin Aleppo da ke arewacin Siriya jiya Laraba.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya buƙaci duniya da ta fuskanci matsalar 'yan gudun hijira cikin basira da tausayi da kuma nuna ƙarfin zuciya. Mr. Ban ya faɗi haka ne a wajen taron ministoci 70 da aka yi a wajen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ƙara da cewa wata rana nasara ba ta masu gina katanga da haifar da tsoro ba ce. Ya jaddada buƙatar samun haɗin kai tsakanin ƙasashen da abin ya shafa da kuma sakawa a cikin ransu cewa suna ceton rayukan al'umma ne. Babban sakataren ya ƙara da cewa idan ko ba haka ba to a ƙarshe masu safarar mutane ne su za su samu riba. Da yake buɗe taron a farkon makon nan, Mr. Ban Ki-moon ya buƙaci Turai da ta ƙara himma, ya kuma kira ga al'ummar duniya da su magance hanyoyin da ke haifar da gudun hijira, ciki har da yakin basasar Siriya da kuma ta'addanci da rashin zaman lafiya a Afghanistan. Ƙasashe 7 masu arzikin masana'antu tare da na yankin Gulf sun yi alkawarin ba da taimakon dala miliyan 1,800 wanda za su baiwa cibiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita kuwa ƙasar Japan a ƙashin kanta ta ba da sanarwar ba da tallafin dala miliyan 810.
Majalisun dokokin Amurka na gab da yarda da tsarin wucin gadi na kashe kudaden gwamnati don gujewa dakatar da harkokin gwamnatin kasar. Gaba ɗayan majalisun na dattawa da wakilai suna shirin gudanar da sa hannun ne ga kasafin kuɗin da zai ɗau nauyin ma'aikatan gwamnatin tarayya har zuwa ranar 11 ga watan Disamba. Wannan kada ƙuri'a akan ƙudurin na wucin gadi da 'yan majalisar za su yi shine zai ba da damar ci gaba da kashe kuɗi kasancewar watanni 12 na kasafin shekara ya zo ƙarshe. Shugaba Barack Obama dai da 'yan jam'iyyarsa da ke majalisun sun shakarawa da 'yan jam'iyyar adawa ta Republican game da iyakokin gwamnati. Su 'yan Republican sun fi damuwa da ganin an kashe kuɗi a harkokin soji da kuma shirye-shiryen da suka shafi na tsaron cikin gida. Su kuma 'yan Democrat sun fi son ganin an kashe kuɗaɗe akan manyan kwangiloli da kuma ayyukan inganta jin daɗin rayuwa da su kansu al'ummar ƙasa.
Labaran duniya kuka gama ji. Yau Najeriya ta cika shekaru 55 da samun 'yanci. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina-Kaina ya ɗan tuna baya a wannan rahoto.
An kaɗa taken 'yan mulkin mallakar Turawan Burtaniya na ƙarshe a daren 30 ga watan Satumban 1960, inda kuma da misalin ƙarfe 12 dare daidai na wani shekari, wato 1 ga watan Oktoba, aka kaɗa taken Najeriya a karo na farko, da hakan ke zama 1 daga cikin didimar samun 'yancin kai. A watan Janairun shekarar 1966, wasu hafsoshin sojin Najeriya suka kaddamar da juyin mulki na farko. Kana Janar Johnson Agui Ironsi ya tsare kan karaga.
A ranar 29 ga watan Yulin wannan shekara aka yi wa gwamnatin Ironsi juyin mulki,
inda babban hafsan mayakan Najeriya na wancan lokaci Janar Yakubu Gawan ya amshi ƙasa. A shekarar 1967, Janar Gawan ya yi yunkurin ƙirƙiro jihohi 12 daga shiyoyi hudun da ake da su. Amma gwamnan mulkin soji na shiyar gabas, wato Kanar Chukwu Emeka Odumegwu Ojukwu, yake amincewa, kuma ya ayyana yankin a matsayin ƙasa mai 'yancin kai, wato ƙasar Biafra, al'amarin da ya janyo yakin basasa.
A ranar 29 ga watan Yulin 1975, marigayi Murtala ya kwace mulki daga hannun General Yakubu Gawan.
A shekarar 1979, Najeriya ta koma bisa tubar demokradiyya ƙarƙashin jagorancin Turakin Sokoto, Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari. Bugu da ƙari, a shekarar 1993, gwamnatin soji ta Janar Ibrahim Babangida ta shirya zaben da masana suka yi imani shine mafi tsarki a wancan lokaci. Da kuma Chief MK Abiola ya kama hanyar lashewa kwatsam sai sojoji suka bada sanarwar soke wannan zabe. Al'amarin da ya janyo cece kucen da shugaba Ibrahim Babangida ya mika mulki ga gwamnatin wucin gadi ta Chief Anas Shonekon, wanda daga bisani jihar Sana Abacha ya amshi ƙasa. A shekarar 1995 gwamnatin Abacha ta rataye shahararren marubucin nan da ke rajin kare muhalli, wato Mr. Ken Sarowiwa da wasu makarabansa guda takwas. Ran 8 ga watan Yuni shekarar 1998 shugaban ƙasa Sana Abacha ya riga mu gidan gaskiya. Kana aka mai gurbinsa da babban hafsan hafsoshin Najeriya na wancan lokaci, General Abdulsalami Abubakar. A shekarar 1999 ne kuma Najeriya ta sake koma bisa tubar demokradiyya, inda tsohon shugaban mulkin soji General Olusegun Obasanjo ya tsere kan karaga bayan yi wa'adi biyu marigayi Matawalan Katsina Alhaji Umar Musa Raduwa ya amshi ƙasa. Allah ya masa wa'adi yana kan mulki. Mataimakinsa Dr. Goodluck Ebele Jonathan ya ci gaba kana ya tsaya zaɓe ya ƙara lashewa. Tsohon shugaban sojin ƙasar Muhammadu Buhari ya lashe zaben daga garumin nasara a wani zaben da masana suka ce shi ma na ɗaya daga cikin zaben da suka fi kowanne tsarki a tarihin zaben Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Hassan. Shi kuma wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da wato ga rahoton da ya aiko mana albarkacin wannan rana ta bikin samun yancin Najeriya.
A lokacin da aka yi ƙasa da tutar Burtaniya da taiwa Najeriya mulkin mallaka, shugabanni a wancan lokacin suka yi tsayin dakan ganin an samu ci gaba mai ma'ana, wanda hakan yasa ake mata kirari da babbar yaya ta Afirka.
We Nigeria appreciate the advantages which is the size of our country and of its population give us, but we have absolutely no aggressive intentions. We shall never impose ourselves upon any other country and shall treat every African territory, big or small, as our
equal. Madigar Prime Minister Najeriya na farko kenansa abokar ta fara balewa yau fiye da shekaru 55 da su gabata, inda ya taɓa batutuwan ci gaban ƙasa da kuma samar da zaman lafiya ba wai kawai a Najeriya ba, a ma har da makwabtan ƙasashe.
When we hear the world crying out for peace, we may receive the inspiration to deal with these intractable problems and be able really to devote all our resources to the advancement of mankind by applying those eternal truths which will inevitably persist long after we ourselves are utterly forgotten. Thank you, Mr. President.
To sai da kuma shekaru 55 da samun yancin kan, mafi yawan ƴan Najeriya na rayuwa ne cikin talauci, yayin da aka sace koma barna ta dimbin arzikin man da Allah ya albarkace ta da shi. To ko me yasa hakan? Dr. Amuka Captain Namala, malami a jami'ar kimiyya da fasaha ta Modibo Adamu da Kiyola, ya bayyana dalilan hakan.
Idan an kwatanta mu da su Malaysia da su South Africa da su Turkey da su Indonesia, ai yanzu ai ba maganan kwatanci kuma. Sun yi mana fintan kau ba kaɗan ba, don me yasa? Don ba mu samu shugabanni wanda sun mai da hankali da ababin gwamnati da shugabanci na gari ba ne. Idan kuma ba mu samu mutane wanda za su shugabanci mu a cikin gaskiya ba, to lalle rarrafen nan ma har mutuwa za mu yi.
To yanzu menene fatan ku?
Kewan fata shi ne samun shugabanci na gari na kwarai, a kawo da cin hanci da rashawa, a yi duk zaben da za a yi a kowane matakala, a yi zaɓuɓɓuka na gaskiya, kuma talaka su dawo su koyi yin gaskiya ga wayanda suke shugabanni.
To sai dai kuma ga mutane irin su Bari Sason da Joshua Ugira, wani lauya mai zaman kansa a Yola.
Cika shekara 55 da samun yancin kai, sannan kuma muna gurin da muke. Idan ka zauna ka duba gaskiya, ba mu ci mu yi alfahari da inda muke ba, amma kuma duk da haka bai bace ba. Shekarun kasa ba kamar shekarun mutum bane. Ya ce shekaru 55 din da still za mu iya yin gyara kuma mu kai wa inda muke so mu kai.
Kuma fata ma shi ne bikin samun yancin kan da ya kasance lokacin katun ta natsu, kamar yadda Dr. Amuka Captain Namala ke cewa.
Bimbini ba da kwatanci da duban ina wayanda muka samu yanci tare da su ina suke, sai kai ma ka duba cewa to ya zan ma fara tafiya in yi so kusa da dan uwana wanda dama muka samu yanci tare. akan cewa mutum muna wani wai bukukuwa ana kide-kide ana raye-raye ana wannan abubuwa a can.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hajiya Aisha Buhari, uwar gidan shugaban Najeriya, ta kaddamar da shirin inganta lafiyar yara da samar da kayayyakin abincin gina jiki da kyautata matakan haihuwa a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake a birnin New York. Ga rahoton da Mahmud Lalo, wanda ya halarci kaddamar da wannan shirin, ya aiko mana.
Batun kiwon lafiya shine na uku a jerin dawwammamin muradin raye kasashe 17 da ake so a cimma nan da shekara ta 2030, wanda ya yi daidai da wannan shiri da uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Muhammadu Buhari ta kaddamar a ƙarƙashin wakilcin matar mataimakin shugaban ƙasa Mrs. Dolapo Oshibanjo. Hajiya Hajja Sani mai ba da shawara ce ta musamman a ofishin uwar gida Aisha Muhammadu Buhari, ta kuma yi min ƙarin bayani kan wannan shiri na inganta lafiyar mata masu juna biyu da na ƙananan yara.
Zan ce sabon shiri ne ba sabon shiri ba. Sabon shiri a takaice akan cewa wannan shine na farko da muka samu a matan shugaban ƙasa da ta yi bayani wanda ya gamsu ga manya-manyan jama'o'i wanda suke tattalin hanyoyin lafiyar yara da mata a duniya. Kuma ta gayyace su, ta gaya musu abin da take so ta yi a taimaka a tallafa ma mata, balle mata waɗanda suke shekaru na haihuwa da yara ƙanana, wanda muka san cewa Najeriya tana cikin na biyu a duniya bayan India waɗanda haihuwa mata, yawancin mata suke mutuwa akan in za su haihu da waɗansu dalilai na kusa da haka.
A lokacin gabatar da nata jawabin a gaban taron, uwar gidan shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Toyin Saraki, wacce ita ma ta halarci taron, ta ce batun lafiyar mata masu juna biyu batu ne da ke zukatan kowa da kowa. Ta ce mai da hankali kan abin da ya shafi harkar kiwon lafiya abu ne da ke zuciyar uwar gida Aisha Muhammadu Buhari, na kuma imanin cewa abu ne da duk 'yan Najeriya ke da muradi a kai. Yankin arewa maso gabashin Najeriya dai shine yankin da ƙididdiga ta nuna cewa an fi samun yawaitar mace-macen mata masu juna biyu da yawan mace-macen yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru 5. A cewar sanata Binta Masi Garba da ke wakiltar mazaɓar arewacin Adamawa, shirin ya zo a daidai lokacin da ake buƙatarsa.
Ɓangaren da ita matan shugaban ƙasa ta ɗauka ta duba lafiyar mata da wanda suke da juna biyu da yara ƙanana da waɗansu 'yan matan da ba su kai aihuwan ba da suke samu kansu a cikin wani hali, sai ta duba ya kamata gwamnati ta shiga maganan rayuwar mata da yara. Gwamnati wajibi ne ta duba yaran da ake kawo cikin duniya harkan da za su yi gobe su yi jin daɗin gwamnati.
Tun ba a yau ba, Najeriya ta jima tana fuskantar matsaloli da dama a fannonin kiwon lafiya, musamman ma a fannin yawaitar mace-macen mata masu juna biyu da yara ƙanana 'yan ƙasar shekaru 5. Ko menene yasa hakan? Dr. Ado Muhammad shine shugaban hukumar da ke kula da kiwon lafiya a matakin farko a Najeriya, ya kuma halarci wannan taron.
Tun da gani abin da yasa ba samu cigaba shine ba hada karfi tare ba, za ka ga cewa kowa na nashi daban. Amma dai wannan mitin da muka yi yau a gargashin office din matan shugaban ƙasa, duk mun yarda cewa za mu hada karfi, mu ga yadda za mu hada karfi da juna, mu kauda mace-macen mata da mace-macen yara. Kuma duk wanda ke da talafi zai kawo nashi idan mu hada karfi da ba ma gwamnati kawai ba, da wata 'yan kasuwa.
A ƙarshen wannan taro, duk ɓangarorin da suka samu halattar wannan shiri sun sha alwashin za su ɗauki matakan da suka rataya a wuyansu domin ganin wannan shimfiɗa da aka yi ta samu nasara. Mahmud Lalo, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
Kanar Tukur Gusau, jami'in yaɗa labaran shirin Operation Zaman Lafiya Dole a arewa maso gabashin Najeriya, ya tabbatarwa wakilin sashen Hausa Haruna Dauda Biyu cewa 'yan kungiyar Boko Haram sun gurbata ruwa a wasu yankunan da aka fatattake su.
Hakika muna da wannan labari a sakamakon haka ne ma shi babban komanda na Operation Lafiya dole General Abubakar ya umarci cewa a tabbata wayar ma jama'a da kansu domin wannan aiki na ta'addanci da wannan 'yan ta'adda suke. Mun samu labari cewa suna zuba guba a cikin rijiyoyi da kuma tafki inda mutane ke shan a wuraren da muka kore su. Duka wuraren da muka kai musu hari muka kubata sun yi kokarin gurbata wannan ruwa domin su tabbatar cewa sun halaka jama'a. Amma dai a halin yanzu ba mu samu labarin cewa an samu rasa rayuka ba a wurin na dan Adam, amma dai dabbobi da dama sun mutu a wannan bangare da ake kira Kangalam a gefen Marti a Batam a cikin jihar Borno.
To kamar akwai ku tabbatar cewa kamar wai alamun guba ne aka zuba wannan ruwa wai da haddasa mutuwar waɗannan dabbobi.
Kada kamata cewa a sojan muna da masana kala-kala kuma masanan mu sun tabbatar cewa wannan face aka zuba shi ne sanadiyar waɗannan dabbobi. Saboda haka muka ga ya kamata mu shaida ga jama'a domin a yi sakasansan kan wuraren da ake shan ruwa ko kuma ake amfani da su domin kada a shiga cikin wannan tarko na 'yan ta'adda.
Kainar Tukur Gusau yake wa jama'a ka shaidin cewa su yi taka tsantsan. Lokaci ya yi da Grace Abdu za ta gabatar da filin domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka tonka hoiba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da.
Duniya, duniya, ku an mutu ya huta, ku an mutu ya huta, mutu a rigau.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yayin da ake ci gaba da zuba ido da begen samun nasara a yunkurin rundunar sojin Najeriya na ceto 'yan matan sakandaren Chibok waɗanda suka cika shekara guda da wata huɗu da ƙari a hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ba tare da tabbacin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Shirin domin iyali yana daga cikin waɗanda turmutsutsun da aka yi a ƙasa mai tsarki ya shafa, inda shirin ya yi rashin Hajiya Bilkisu Yusuf, ɗaya daga cikin matan da suka jima suna ba da gudunmuwa ga wannan shiri. Wani lokaci can baya, lokacin da aka rika zafafa muhawara kan batun sa ilimin mutuntaka a tsarin ilimin Najeriya, mun yi hira da Hajiya Bilkisu wadda a lokacin take cikin membobin kwamitin tuntuɓa kan wannan batu. Menene ma ake nufi da ilimin mutuntakan nan, Hajiya? Me ake nufi da ilimin mutuntaka, Hajiya?
Wato ilimin mutuntaka nan ba sabon abu bane, dama can ana koya mana shi a fikihu. Dukkan mu za mu tuna lokacin da muke karatu, ana koya mana yadda ake alwala, a koya mana abubuwan da ke bata alwala, a koya mana yadda ake sallah, da mun fara dan girma kadan a fara nuna mana dokokin menene jinin haila, yaya za a yi a yi wankan tsarki, menene jinin biki, yaushe mutum ke fara sallah, menene ake yi bayan an saduwar sunna mace da namiji, menene ake yi miji da mata, ga abin da ake duk wa'annan su ne abubuwan da suka kuntsu a cikin ilimin mutuntakar nan. Sannan ana koya mana tun muna ƙanana cewa ga alamun balaga, ga abin da yake maziyi, abin da ke bata alwala, abin da baya bata alwala, ga abin da za a kira zina, ga abin da ba zina ba, duk irin waɗannan dokokin duk ana koyarwa, to yana cikin ilimin mutuntaka. Saboda mutum yana buƙatar shi ya zama mutum cikakke. In babu wannan sai a ga addinin ma ana yi ba kan ka'ida ba, saboda sai da wankan tsarki za a iya cika addini, sai alwala na cikakke sannan sallah za ta inganta.
A lokacin da kungiyar Boko Haram ta fara tada ƙayar baya kuma, mun yi hira da Hajiya Bilkisu, inda na nemi sanin matakan da ya kamata hukuma da ɗaiɗaikun jama'a za su ɗauka domin ganin waɗansu ba su fake da sunan addini suna cutar al'umma ba, ganin yadda lamarin ya fara buwaye iyali sai ta bayyana cewa.
To akwai a jihohi, balle ma waɗanda jihohi ne waɗanda suke ƙaddamar da shari'ar musulunci, sun ce akwai kamar kwamiti haka da suke tattace malamai waɗanda suke wa'azi da kuma irin makarantun da ake da shi. Ni na sani a jihohi da dama an yi rajistar makarantu. To bai kamata kawai a tsaya daga rajistar makarantu ba, a dinga farga ana duba irin mutanen da ke koyarwa a makarantun nan, masu sa mutane ra'ayi ne da zai jawo fitina da kauda mutane daga hanya abin da ya kamata, saboda ba inda aka ce mu dinga zuwa muna falma mutane muna kashe su saboda suna karatun boko, ko ku a dinga zuba guba a ruwan rijiya a ce su sha saboda ba sa bin ka'idan wani abu da mu muke so mu cusa musu. Wannan baya cikin harkar addinin musulunci. To idan ana duba a hankali akwai abin da kuma ya kamata mu dinga yi, wato security report. A da irin wannan baya faruwa, kaga bako ya zo ya mamaye guri yana diban mutane yana sa su wani hanya, kuma ana ganin irin halayen da suke yi na wanda zai tada fitina nan gaba ne ba ai komai ba, wato abin da ake kira tsaran kasa, wasu unguwanni a da in bako ya zo za su sanarwa da hakimi, za su sanarwa da dagaci, za a sani, za a kula da abin da ake. Amma yanzu mun yi sakaci wanda ke makocin ka ma baka san shi ba, baka lura ba, kana gani ana wasu abubuwan kowa fafutuka yake na yadda zai hada kafa da hannu a ci gaba da tafiya ba, a kula da tsaran kasa da tsaran haƙin mutane da kare rayuwarsu ba.
Bayan da aka yaudari wata budurwa ɗalibar jami'a a Najeriya ta hanyar Facebook aka kashe ta, kuma mun yi hira da marigayiya Hajiya Bilkisu Yusuf kan abin da ya kamata matasa musamman su kula da shi yayin da suke amfani da wannan hanyar sadarwa.
Hanyar internet wanda ake amfani da computer yana da amfani ƙwarai da gaske, saboda za ka iya hurɗa da mutane daga ko'ina a duniya, kuma duk abin da kuke so ku tsara su iya yi a kan ba da hanyoyin taimako da yadda za a ci gaba da wani ayyuka da samun hanyoyi da alƙaluman aiki da labarai da komai da duk irin abubuwan da ake bukata na fannin sadarwa. Amma akwai illa, matasa su fi tafi amfani da wannan hanyar sadarwa saboda yana birge su, kuma suna gaisawa da juna a ciki. To sai ya zama na kuma mayan sukun suka hauka sai su dinga gaya wa kowa duk abin da yake bai kamata ka gaya mutum ba, baka san shi ba, baka san daga inda ya fito ba, ka gaya mishi sunanka, ka gaya mishi iyayenka, gidanku, abin hannunku da kuke da shi. To wannan akwai illa ƙwarai a ciki, kuma mai hatara a gaya wa matasa kada ka faɗi wani abu wanda bai kamata ka faɗa ba a kan wannan internet din da social media, akwai hatsari ƙwarai da gaske.
To aljikan Hajiya Bilkisu Yusuf da dukkan waɗanda suka rasa rayukansu a turmutsutsin da aka yi a wajen aikin hajin bana, Allah kuma kyautata namu ƙarshen. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar shirin, musamman Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga takaitattun labarai.
Gwamnatin Burkina Faso ta ce tana nan tana lallabar janar din nan da ya jagoranci juyin mulkin nan da bai yi karko ba don ya miƙa wuya. Wannan magana ta fito ne kwana ɗaya rag da ya nemi mafaka a wani ofishin jakadanci a babban birnin ƙasar. Shugaban Falastinawa Mahmud Abbas a jiya Laraba ya yi kira ga duniya da su ba wa Falastinawa kariya. Shugaban Falastinawa ya yi wannan kira ne a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce Falastinawa ɗin ba za su ci gaba da mutunta tsohuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya ta Oslo da ta shekaru 20 ba tsakaninsu da Isra'ila. Amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin nan da ke yaƙi da 'yan ta'addar ISIS wanda suke jagorantar rundunar. Tuni dai za su ci gaba da cilla rokokinsu a sansani na ƙungiyar ta ISIS ba tare da la'akari da Rasha ba.
Masu sauraro, sai kuma da hantsi idan Allah ya kai mu misalin ƙarfe 8 na safe, muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin ciki har da ra'ayin wasu 'yan Najeriya akan cika shekaru 50 da 5 da samun 'yancin Najeriya da kuma rigakafi tambarin lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali sai cewa sai an jima.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.